To yanzu bayan wannan wakan ma sun sake wata. Kware an garo wata. Ku sai zuwa yake fada?
Ta ce ta gare, barhama ne ubangijin kowa, ta ce ta gare, barhama ne ubangijin.
Allahu la ilaha illallah shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya
Allahu la ilaha illallah shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne
shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne dan yana ji wala miulan take shehu barhama
shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne
dan yana ji wala miulan take shehu barhama cikin daji shi ya kaji shahu sa karfa ta tsaya kaji duk abinsa ba zai dau bushiya ba to kaji rabana guda ne ai mu dukan mu hoto ne
shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne
dan yana ji wala miulan take shehu barhama musa ba hakikar asalin abin da ke boye tsananin yawan ka yasa sai a ce kana boye ya muni tunin ka salati yawa na sunaye gada zahirin baɗina in ka san shi da shi ne
shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne
dan yana ji wala miulan take shehu barhama rabana ka sada zahabbai da duk wani yanka sada shehu tijjani da shi ya zo da sunanka har da shirafa ujinin ɗaha ɗaha mai maka har da mu masoyansa ubangiji a daidai ne
shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne
dan yana ji wala miulan take shehu barhama shehu kai kadai na sani tunda kai ka nuna ni duk abin da ya zo na yi shehu kai ka san
dai barhama nake bautawa dan shi ya littai shi ne ke bani abin da nake so ba zan ki fadi ba ba zan ki fadi ba shi ne zaki shi ne daki ke tawa da marshi shi ne wala shi ne dadi ba ƙarya na fadi ba lai maganar mai koran faira ta tabbata domin duk bauta in ba shehu kawa ba ba za ka haihu ba ya shehu ka kara min ka kan yi jarki ba ta taba ni don san da na yan mota ke yi ma dai inda
na musu marhama
rabbana 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 shehu barhama
shehu ya kira komai ta ki ta so ta samu rundunar kasar zammai ba a gane ka marhama
rabbana 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 shehu barhama
shehu ya zan kira ka ubangijin masu dauka kai doke daukin ka kana nan a shehu barhama
rabbana 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 shehu barhama
ya yi dangin zati sai da kai ake sai sai tana na zan sai ti kamfanin ki barhama
rabbana 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 shehu barhama
wala yake barhama ya yi ni dan akama dan uwa an gaya ma gane shehu zai barhama
rabbana 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 shehu barhama
shehu ya da kai ne ma dan ya samu barhama barhama an gaya ma baka gane barhama
rabbana 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 shehu barhama
kai ka bari shehu gane shehu sai shehu masai na Allah yana ga dan shehu barhama
rabbana 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 shehu barhama
shehu take da rauta kuma kake rututa kai ake wa algaita dan a samu barhama
rabbana 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 shehu barhama
sai anan zani yanke bai dukan dun sauke shehu ne yau ya dage ko ba gudun